Biyo bayan zafafan kalamai da ya bijiro tsakanin ƴan kudancin Najeriya da ƴan arewacin kasar, inda shugabannin kabilar Ibo da masu ruwa da tsaki a yankin suka gudanar da taruka daban-daban na baya-bayan nan, musamman wanda suka gudanar a garin Asaba na jihar Delta da kuma jihar Enugu, da nuna nisanta kansu daga batun kafa kasar Biafra. Dangane da hakan ne naji ta bakin ƴan kabilar ta Ibo shin da gaske ne sun rungumi zaman lafiya. Ga abin da suke cewa, wannan tace:
"My name is Ogochukwu Pakan. Instead of running around or going from one place to another, we just stay in peace."
Kuma fatan zaman lafiya muke yi ba kafa kasar Biafra ba. Najeriya ta ci gaba da kasancewa kasa daya, al'umma daya. Shi kuwa wannan yace:
"My name any Igbo come back to your home, any Hausa go back to your home."
Wannan yana cewa ne ba ma goyon bayan wannan taro duk dan kabilar Igbo da ke zazzaune a yankin arewacin Najeriya ya dawo gida kudu, yayin da su kuwa ƴan arewacin Najeriya da suke a nan su koma arewacin kasar. Saboda a taron ba a kira jagoran mu ba, Mr. Enamdi Kanu, mu Biafra muke goyon baya. Wannan tace:
"My reaction is that they should pray for peace. We don't want separation. We should join us together as one Nigeria."
Tana cewa ne a ra'ayina kowa ya rungumi addu'ar fatan zaman lafiya, ba ma bukatar raba ƙasa. Taron dai shugabannin na kabilar Ibo sun bayyana watsi da kafa ƙasa ta Biafra, inda shugabannin suka bukaci a sake sabon fasali ga ƙasar ta Najeriya, gwanonin yankin kudu maso gabashin ƙasar dai, da ƙungiyoyi irin su Ohanaze duk sun amince da zaman lafiya. Honorable Faisal Lawal shine mai baiwa gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha shawara kan baki da ke zazzaune a jihar, kuma ya bayyana fahimtar sa.
"Yana dai da kyau da aka yi wannan taron, musamman arewa suna gani kamar mutanen nan Islamu manyan, musamman manyan da gwamnonin magana ba ta dame su ba. To yanzu dai sun yi magana, sun nuna ai su ba ta da wannan mutanen."
Alhaji Attahiru Bafarawa, tsohon gwamnan jihar Sokoto ne kuma kusa a cikin jam'iyyar adawa ta PDP, ya bayyana ra'ayinsa akan dambarwar da ta taso ta raba ƙasa da kuma batun sake fasalin Najeriya.
"Waɗannan abubuwa da mutane ke cewa raba ai wannan duk abin da ya kawo wannan abu rashin adalci, wannan gwamnati da ta shigo yanzu ba ita ce gwamnati ta fara mulkin kasar nan ba, amma ba a taba irin neman a raba sai wannan gwamnati. Dan ga misali Obasanjo, shekara 8 yana mulki, akwai jihohin da ba zabe shi ba, lokacin da ya taho da Jigawa da Sokoto da Zaria da Kebbi ba PDP suka yi ba, amma Obasanjo ya rungume wannan jihohi, abin da zai kawo PDP ta yi kawo da mutanen. Duk yadda za ka zo in ba a samu shugaba ba wanda zai dauki duk kowa da Najeriya ne daya da cikare shi, ba za a samu nasara."
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.